Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2022 filin namu a yau na hadin gwiwa ne wato nishadi da girke-girke.
Kai ke Zara'u muna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wata matashiyar mawakiya sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu
sai aka saka kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro za mu fara da leka zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta.
To yau bakwancin wa VOA ta samu
sunana Umma Salma wacce aka fi sani da Liya.
To Liya, bangaren wakar wace irin waka ake ki dan ba mu labarin ki kadan kafin mu kai ga yaya akai haki ka fara waka?
Eh, to gaskiya na fara waka dan ci tun ban kai haka ba, tun ina karama gaskiya, saboda tun ina freestyling actually ina ji, for example kaman ma zan ce tun daga Islamiya, saboda Islamiyan da nake tafiya ana mana Islamic song haka sosai sosai.
Ana kasan
Islamiya na kan, I have a lot of a series of songs da na sani a Islamiya da aka koya mana haka. To tun lokacin nake son waka, nake ina son waka a raina. And again, I have brothers because I'm the only girl in my family, ni kadai ce mace a family and the last born. So I have elder brothers. Irin suna from playing music haka a gida again, so I do listening to music a lot. So I do mind it, I do mind it, I watch it on television and also because again ina kallo a television kuma ina jin audio. So haka sai na ji ina son music. So from there, daga gutsin sai na fara rubutawa on my own, na fara rubutawa a da ina primary school, na fara har secondary school still ina kan rubutawa. So bayan na gama secondary school shine sai na fara zuwa studio.
A wace shekara kina aka fara zuwa studio?
Na?
A wace shekara kika fara zuwa studio?
And that is that should be 2012, something like that. So that was when I started going to studio na fara voicing. Tun yana ba daɗi har yazo ya fara daɗi. Don farko dole you must irin sai ka samu ɗan matsaloli kaɗan akan voicing. Kafin ka ƙware akan voicing.
Wani irin matsaloli kika samu akan voicing ɗin?
Akwai gaskiya, akwai mic tension. Farko gaskiya zaka dinga jin gabanka yana faduwa. Sai ka ce like sound like irin kana
tsoro
haka. so ba za ka yi free yadda ya kamata ba so sai an dan kwana biyu za ka goge akan harka akan haka
da wata waka kika fara
gaskiya na fara wa sanki English song na fara da su English song na fara da su sai na zo na fara in gausa Hausa hip hop Hausa da Turanci gaba daya a hali
ito wacce da wacce in gausa in kika fara a rera mana mujita
wanda na fara shi ne Libra ba sunan wakan Libra Libra ba mata amma akwai wani Libra ba wan kansu ne Allah ba ni na ba ku da safiya zai ce ni ma da rana ma zai ce ni ma da yamma zai ce ni ma something like that
me ta wannan akan Libra kika yi
eh akan Libra na yi waka
menene sakon da yake cikin wakar
eh sakon da yake cikin wakar shi ne ina kokarin fadakarwa ga lamfi ina gaya Libra akwai Libra bawan mata akwai bawan kansa akwai wanda zai je yayi Libranci bayan ya nemo abinci ba zai kai ma iyalansa a gida ba sai dai ya kai ma wata a gida sorry wata a waje yana ciyar da wata a waje kuma iyalansa suna shan wahala kuma akwai wani kuma yana nema gaskiya yana kawo gida ne ma iyalansa samu su yi su ci kuma su ci su sha to differences din kenan so that is what I'm trying to like information is like trying to
tinuna
wannan kenan fada akan Libra
to kowane mawaki da nashi labarin ke naki da kika fito kika ce zaki fara waka yaya iyayen ki suka karbi al'amarin
eh to gaskiya da farko dai ina dan tsoro haka at first to sai daga baya dai nace kai dan to me a cikin baiwa ne daga Allah waka ba wai kuma ba tsanafi ba balantana a ce zan dinga ina boye kaina this is what I'm zan ce wannan abin da ni zan ce I'm specializing na iya like I like it I love doing it and I can do it so why am I hiding nisa nake boyewa nisa nake boyewa why not I should just do it with one mind so farko dai ina yi dai an dai sani dai but my dad da ce iyayena ba su sani ba kawai dai sun gani a Arewa 24
har kika fara waka har aka yi hira da ke a talabijin iyayenki ba su sani ba
kawai sai suka gani a Arewa 24 because ina makaranta a BUT actually so when I was doing it ina yi the normal sai dai na je studio na buga waka na yi wasu abubuwa na da sauransu to abin da suka gani a Arewa 24 gaskiya they were not surprised sabida sun san yadda nake yawan waka a gida wani lokaci zan sa iya kisma manta da kaina idan kana ma mu magana idan baka taba ni ba ma ba ci zan yi ba
ba su yi fushi ba kenan da suka ganki ana hira da ke
a'a gaskiya ba su yi fushi ba ba su yi fushi ba sabida they were not surprised sun san cewa
ni mamaki ba
I like it abu ne da nake so right from time kawai I didn't make it officially
ki dinga yi mana hasa
kawai ban make it din shi
zan ki fito da shi kowa duniya ta gani ba
na yes ban fito da shi ba so sun san cewa yes na ina son wannan abun kuma ina yi
a takaice ke da kika fara buke buskanci kalubale daga ko ina ba ko iyaye ko ƴan uwa ko abokan mu'amala ba
gaskiya wannan kalubale dole ne dole ne mutum sai ya fuskanta saboda yawanci ana ganin ana ganin masu music musamman ɗan hip hop musamman mu ɗan hip hop ana ganin mu cewa ana ganin kawai in kana waka kai din iska ne
daga wajen al'umman gari ko kuwa daga wajen waki kai fuskanci wannan
gaskiya mutane da yawa da dama idan kawai kana waka to kai din iska ne ko ba kai ko kai ba din iska bane kawai kai din iska ne haka shi haka suka fuskanci abu so abin da yake tafi kenan gaskiya wannan kalubalen dole sai mutum ya fuskanta kuma nakan yi nuni da because kowane interview ina sai nayi wannan magana akan wannan abu
to wace ce bakan
da ne ana kallon mu da wannan idon ba
wace ce bakan da ne yake a wakokin da kike yi
eh bakan din ya don haka yo mata
ya take ita kuma yo mata
waka gaskiya love song it's a love song actually so ina ji da wannan wakan kuma fans ina suna son wakan sosai
a rera mana mujiya take ita wakan
eh gaskiya it's also in Hausa and English okay English din yana da yawa a ciki ya love the ginger me as if for your mata fish best ya love the trigger me as if for your mata fish la kucha ya love the sweet my body and I could close my account for you hey he's just you out of this
ita kuma wakar sakon me yake cikin wakar
ina kokarin cewa ina iya yin komai akan soyayya like zan iya marin masoja akan soyayyar sa
dai a cikin soyayya zaki iya marin masoja
eh wallahi
to wani irin alfahanin kika samu a wannan harka ta ki ta wakar
mene
alfanu wani irin alfanu amfani kika samu a harkar ta waka
eh gaskiya na samu amfani na samu wannan nasarori da yawa like na karba award sosai as Decennial Artist of the Year like
a wani irin award ya suna award din
akwai Arewa Celebrity Award akwai Arewa Talent Award akwai kuma Sautin Arewa award akwai kuma what's the name
award
akwai Face of Kano award too Face of Kano akwai
a waka ɗaya ne ko ko wakoki ne da dama
no like akwai wanda aka bani the best female artist of the year akwai wanda aka bani the best female rapper saboda har da rapping ma ina yi akwai wanda aka ban best female rapper akwai wanda aka ban best afro pop artist
kina rap ki dan gwada mana a cikin raps din da kika yi a gwada mana mu ji gani da kika yi
okay ga ba da hasada ku gane ba na kasada wai waye kai diri ya je ya haura kan gada har ya tsallake guda wai ga ba suke da ni dan an daura rawani iko ba su ka da ni libebi a ta zamani to maza da yawan kishi sun sa mace ta tashi su tun da har na tashi a rafa ba na fashi ya zanna ya fi bashi ido na sa wa tozali sarki ya sa a mawali na rabu da ku ne ba don ba ni iyawa ba hawan da na yi na sauko ba don karni karyewa ba
banda waka kina wata sana'ar ne ko aiki
ni makeup artist
okay kina makeup
ina makeup
me kika karanta a jami'a
computer science
To the bayan kammalawa biki sha'awar ki aiki wani aiki da ya danganci computer science din ba.
Eh ban samu bane saboda gaskiya aiki yana wahala yanzu a Nigeria.
To kina da sha'awar ki samu aikin koko?
Nai presenting again like TY Shaba TV I was the presenter.
Kina sha'awar ki aiki koko kin yanzu kin fuso ki cigaba da wannan kwalliya da kuma waka?
Gaskiya ina sha'awar yin aiki, na fi so na yi aiki.
In kika samu aiki zaki ajiye waka?
Na'am.
In kika samu aiki zaki ajiye waka kenan?
A gaskiya ba zan iya ajiye waka ba.
To me zaki ce wa masoya?
Masoya na gaskiya ina alfahari da ku. Ina alfahari da masoya na sosai sosai. Allah ya bar mu ku.
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu kai ga filin kwalamar mu ku shakata da wannan wakar.
yanzu kuma sai filin kwalamar mu a birnin Kumasi tare da Hawwa Abdulkarim.
Bayo Allah duwo duwo. So welcome da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamani.
Da fadukan shinkafa.
Eh da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki kaga ana tarbubin nan. Kai kaza ka ci ba irin shi kake a gida ba.
Eh kana ma da wannan gaskiya ne haji.
Wannan to shi za.
To menene sarrafa? Menene ake bukata idan za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani, tana bukatan tattasai, jar tattasai. Uwar gida na bukatan attarugu, tana bukatan albasa, tana bukatan mangyada. Tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta, kanumfari, masoro, tafarnuwa, sinadarin dandano. Uwar gida na bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta wato attarugu, tattasai da albasa ta wanke su ta nike su.
To ba ake so ku kada
kadan ne tunda dai bai kuna mutane biyu zuwa uku ba. Idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya daukan kaman kwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan ɗebi attarugu. Idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida, bakwai zuwa takwas. Sai ta dauki kwallon albasan ta guda daya ta wanke su ta hada ta nike shi a blender dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta. Uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza, duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba. Idan nama gare ka za ta iya yin party jollof, idan kifi gare ka za ta iya yi, haka kuma idan kaza gare ta. To uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora. Yau uwar gida na bukatan shinkafa, shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi. To idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta. Uwar gida ta fara da saka dan manta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka. Sai ta dan sa saboda ta dan kori arnin shi. Idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa. Shi ma idan ya fara dan soruwa da fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwanin ta sai ta zuba
kai tsaye ba tare da ta samu ruwa ba.
Ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tastari ta hautsina ta har ta hautsina shi duk ya hadi. Idan ya hadi ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi na kakken tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba. Don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba. Don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi. Idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin da fadukan. Idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta kara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta. Sai uwar gida ta hautsina ta dinka ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya. Idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano akwai mai akwai ja akwai mai kara fito da kalan ja. To wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga. Yawwa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe. Idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta. Akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san karmu mu rage wa kanmu su tace a jiki. So ina bada shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa. sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa wai gida tana iya daukan chokalin roba ko muciya ta dan mummotsa kai ta motsa shi ta motsa shi
ta bayan ta sa ruwan zafi
ta sa ruwan zafi wai gida zaka ga ruwan yayi fari san yana tuli yana cika starch ke
wani tana kan ga sukan zuba gishirin a cikin
idan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan fara tana iya dawowa sai ta debi gishiri sai ta barbada sai ta kara ibon ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta daure shi kuma zaki ganshi yayi dai dai yayi wasar wasar
to an rage mishi
starch da sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila ruwan abincin ta ya tafasa
san wannan
san ruwan san wannan ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas
eh to
su kayas
ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da ran
su eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokaci sai ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman ba ta
sa kudin kuma yayi yawa
an sa anan a sa anan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bar shi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafar dama zaka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma zaki zo ki gani yayi wasar wasar yayi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo a murhu take yi ko garwar shi ne sai ta debo garwar shi a cikin wani dan kwanan silver
to
sai uwar gida ta saka a ciki sai ta bude wannan tukunyan sai ta dora wannan
bayan ta tuna tsakiyan
girki eh ta dan bude kada
to
sai uwar gida ta dauko kwan ba roba ba sai ta dora sai ta dauki garwa shi mai wuta sai ta saka a ciki anan sai uwar gida ta debo dan man gyada kadan sai ta dan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper
to
eh ko leda
to me yasa din haka
saboda kauri ya dan ba ma shinkafa dan kauri eh zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof eh da kin bude da kici na dan kaurin nan ka dan kina dan ci kina dan
to shi ne
shi ne eh ko ne mu kuma shi ga kaurin nan kina ji
wato man nan da za a zuba magawayi ya taso ga shi an rufe shi ne bar wannan kauri kauri kanshi kanshi da ake
da ake bukata
shi kenan shinkafa da ake cewa party jollof
ta samu kin ga kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne ko ya
haɗa
mai dan hayaki
dan kauri
mai dan hayaki da dan kauri kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci yau wato kin samu party jollof kenan
to
sai a nemi hadin shi
kaman
su lata da zance miki
kaman salad kenan
yawa kaman salad
to
kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jikin
haka da ba a yi amfani da
shi a cikin abinci yawa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri aka datsa dan kukumba aka yawa zai wadata
haka
zai wadata
to sai an kai ga wani kashe kuɗi da sai yin abubuwa
shi
wannan din ma kawai dan ganyen ma an tuma ba kana ya bada
haka idan mun ruwan kal din kike dan barbada ki sai gishiri shi ma zai wadata
masu saurare baki daya abin da ya sa waka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka annan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatarwa Zahra Aminu Fagi sai kuma Daniel Brown daidai da ta mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya Diamonds, she's not a rose and she's a rose.